إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi da muka sake tattaruwa a wannan bagire mai albarka a wannan anguwa ta Zaria a cikin wannan masallaci na Masjid Siddiq a yau muna 8 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 15 ga watan 8 miladi Isa alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 domin ci gaba da karatun littafin mu al-usulu thalatha wanda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa yarda Allah ta kara tabbata a gare shi wannan shine darasin mu na 11 za mu tashi inda malam yake zana mana wasu abubuwa wanda ya kamata a ce kowane musulmi da kowace musulma sun san wa'annan abubuwa malam yake cewa athaniyatu abu na biyu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu Allah bai yarda a yi shirka tare da shi fi ibadatihi a cikin ibada shi ahadun wani mutum la malakun muqarrabun wannan mutumin koda mala'ika ne makusanci wala nabiyyun mursalun koda ko annabi ne abun aikowa wad dalilu bala yake cewa dalili shine qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa wa annal masajida lalle masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan kakku kira wani mutum a cikin masallataiya na Allah malam yana mana bayani akan wasu abubuwa da ya kamata a ce kowane musulmi da kowace musulma sun san wannan abun shine malam yake ce mu sani cewa Allah bai yarda a yi shirka tare da shi a cikin bautar shi ko da a gama shi da mala'ika ne makusanci ko ko da wani annabi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo nan inda malam yake ce mana inna Allah la yarda Allah bai yarda ar-rida anan ana nihin al-irada shar'iyya ay ar-rida fi al-irada shar'iyya abinda Allah ya so ayi a cikin shari'a to Allah ya yarda da wannan abu Allah ya yarda ka yi azumi Allah ya yarda da azumi dan haka zai baka lada akan wannan azumin da yace kai Allah ya ce ayi sallah dan haka Allah ya yarda da wannan sallah kuma zai baka lada idan kai wannan sallah amma ita al-irada al-kauniyya da abinda ke akwai a cikin doran ƙasa to Allah yana yarda da al-irada al-kauniyya ne idan tana da alaka da shari'a misali Allah ya so a doran ƙasa a samu kafirci kuma Allah ya so a doran ƙasa a samu imani a samu musulunci to Allah ya yarda da cewa ayi musulunci amma bai yarda da cewa ayi kafirci ba kina wannan shine al-irada al-kauniyya wanda Allah bai yarda shi ba shi yasa Allah yake ce ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam Allah yake fada a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum ayau na cika muku addininku wa raditu lakum al-islam dinan sannan na yarda muku musulunci ya kasance muku shine addini haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya kirkiri wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai karba a gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma yana cikin waɗanda za su yi asara ranar tashin alkiyama idan aka ce shirka malamai sun yi sabani ko ko maganganun malamai suna da yawa akan menene ake ce mashirka ibnu qutayba yake cewa ashirku billahi huwa an yaj'ala lahu sharikun idan aka ce shirka ga Allah shine ka sanya ma Allah wani mutum wanda zai yi kamanceceniya da shi ko a cikin ibadar shi ko a cikin uluhiyyar shi ko ko a cikin wani abu wanda babu wanda ya isa yayin wannan abu sai Allah subhanahu wa ta'ala idan ba a manta ba a darasin mu na baya a cikin ma'rifatullah mun yi bayani akan shirka kenan abinda bamu ce a can ba shine zamu maimaita a nan ne al-Imam al-Azhari yake cewa idan aka ce shirka ana nufi da shi an taj'ala lillahi sharikan fi rububiyyatihi ka sanya ma Allah wani mutum mai kamanceceniya da shi a cikin mulkin shi ta'ala Allahu anish-shuraka'i wal-andad Allah ya daukaka Allah ya girmama akan agwama shi da wani ko akamanta shi da wani a cikin mulkin shi shi yasa Allah yake cewa an taj'ala lillah Allah yake cewa bima asharaku billah zaka ga duk inda Allah ya zantan shirka zai gama shi da ba'un ne bima asharaku billah saboda ba'un anan ita ce kadai za ta iya bada ma'anar da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya bada a kalkashin wannan shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala haka al-Imam Ibn Taymiyyah yake cewa aslu shirki si asli a cikin shirka an ta'dila billahi makhluqatihi ka gwama Allah tare da wani a cikin abinda Allah ya halitta fi ba'd ma yastahiqu wahdahu a cikin abinda Allah shi kadai ne ya cancanci wannan abun sai ka gwama Allah da wani a cikin wannan abun Ibn Taymiyyah yake cewa shine abinda ake ce ma ma'ana ashirk shine ka hada Allah da wani haka Isma'il ad-Dahlawi yake cewa ilam anna shirka la yatawaqqafu ala an ya'dila al-insanu ahadan billah yake cewa ka sani cewa ita shirka ba wai tana tsayawa bane a lokacin da mutum zai gwama wani tare da Allah sannan ba zai bambantawa ba tsakanin Allah da wannan mutumin da za da mutum zai gwama shi da Allah al-Imam ad-Dahlawi yake cewa shirka ba ta tsaya ga nan ne kadai ba yace bal inna haqiqata ash-shirki an ya'ti al-insanu bi khilalin wa a'malin khassaha Allah bi zatihi al-'aliyya yace abinda ake ce ma shirka shine mutum yazo da wasu ayyuka yazo da wani aiki wanda wannan aikin Allah shi kadai ya kebance makan shi wannan aikin saboda girman zatin shi waja'alaha shi'aran lil'ubudiyya Allah ya sanya wannan abun ya zamanto cewa alamu ne wanda ake gane da su ake bauta ma Allah li ahadin minan nas abunda Allah ya kebance makan shi wanda shi kadai ake yi mashi sannan mutum ya zo ya gwama wannan abun da Allah shine yake cewa kasujudi li ahadin kamar kayi ma wani wanda ba Allah ba sujuda wazabhi bismihi koko kayi yanka da sunan wannan mutumin boka ne aljani ne malamin ka ne shehin ka ne ba a yin yanka domin shi wan nazru lahu koko kayi bakance da wannan mutumin wal istighasatu bihi fi shidda sannan ka nemi taimakon wannan mutumin a cikin tsanani ka nemi taimakon shi a cikin abinda ba mai iya yi sai Allah duk abinda babu mai iya yi sai Allah to ba a neman taimakon wani akan yayi wannan abu wa i'tiqadu annahu hadirun nadirun fi kulli makan ko ka kudurta cewa wannan mutumin yana nan a kowane lokaci yana nan a kowane zamani kamar mutanen da za su lika hoton wani mutum ko a motan su ko a motar su ko a gidan su ko a kofar gidan su suna ganin cewa wannan mutumin yana nan zai iya kare su daga duk wani bala'i da zai samu su wa ithbati qudrati at-tasarruf lahu sannan ka jingina ma wannan mutumin cewa yana iya taccanza al'amura kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai iya taccanza shi wa kullu dhalika yathbutu bihi ash-shirk malan yace in mutun yayi daya daga cikin wa'annan abubuwan to shirka ta tabbata duk lokacin da zaka risna a wurin gaida wani duk lokacin da zaka yanka dan wani ba dan Allah ba duk lokacin da zaka yi bakance da wani duk lokacin da zaka nemi taimakon wani a cikin abin da ba mai iya yi sai Allah malan yace duka wannan yana daga cikin abin da ake ce mashirka wa yusbihul insanu bihi mushrikan malan yace duk mutumin da yayi daya daga cikin waɗannan abubuwan zai kasance cikin waɗanda suke yi ma Allah shirka koda ko ka yarda cewa shi wannan mutumin wanda zaka yanka da shi ko wannan aljannin da zaka mai ma yanka ko ko wannan da zaka yi masa shira ko ka mishi rubu'i ko ko da ka yarda cewa bai kai matsayin Allah ba to idan kai mishi dai daga cikin waɗannan abubuwan malan yake cewa shine ake ce mashirka a duk lokacin da mutum yayi dai daga cikin waɗannan abubuwan zai rabu da imanin shi haka al-Imam Shawkani yake cewa ashirku abinda ake ce mashirka huwa an yaf'ala li ghairi llahi shay'an shine mutum yayi ma wani Allah wanda ba Allah ba wani abu yahtassu bihi subhanahu wa ta'ala abinda Allah ne kadai ya cancanta a yi mishi wannan abu sai mutum ya ma wani bawa cikin bayin Allah wannan abu mutum ne zaka zo gaida shi sai ka mai sujuda ko ka mishi ruku'i ko kai yanka da sunan cewa zaka samu wani biyan bukatanka amma yankan da zaka yi ba Allah zaka yi ma ba wannan mutumin zaka yi ma al-Imam Shawkani yake cewa wannan shine abun da ake ce ma shirka a kalkashin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana me ake ce ma shirka loka a cikin hadisin Ibn Mas'ud lokacin da ya tambaye shi yace ya Rasulullah yake cewa ya manzon Allah ayyu dhanbi a'zam shin wani zunubi ne yake girma qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka yace ka sanya ma Allah wani mutum mai kamanceceniya da shi ko ka sa ma Allah kishiya alhali cewa Allah shine wanda ya halicce ka malan yayi mana bayani a can cewa Allah shi ya halicce mu sannan shi ya arzuta mu to bayan Allah subhanahu wataala yayi mana wannan falalai sai Allah ya ce mana to be yarda ba kuma a hada shi tare da wani a cikin ibada ko a cikin bauta ko a cikin abun da babu mai iya yi sai Allah shine malan yake ce maka inna Allah la yarda Allah be yarda an yushraka ma'ahu ayi shirka tare da shi a gama shi da wani mutum a cikin ibadar shi idan aka ce shirka malamai sun kasa shirka gida biyu akwai shirkar da idan mutum ya yi ta wannan shirkar za ta raba shi da imanin shi sannan idan mutum ya mutu Allah ya sauke akan wannan shirkar wannan mutumin zai shiga wuta sannan kuma zai dawwama a cikin wannan wutai sannan akwai kaso na biyu kuma na shirka wanda shi idan mutum ya yi koda bai hidda ka daga cikin musulunci ba to hakika mutum ya yi zunubi mai girma wanda zai iya bata mishi wannan ibada wadda ya yi shirka a cikinta a nan malamai suna cewa yana daga cikin shirka wadda take hidda mutum daga cikin musulunci shine shirkun fir rububiyya mutum ya kudurta cewa i'tiqadu anna thamata mutasarrif kai kudurcewa cewa lalle akwai wani mutum a cikin wannan doran kasai wanda yana iya ya halitta koko yana iya ya taccanza al'amurra kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake taccanza su a duk lokacin da mutum yayi wannan i'tiqadin cewa Allah akwai wani mutum da yana halittawa kuma bayan Allah ko akwai wani mutum da yana iya taccanza al'amurra kuma bayan Allah wannan yana daga cikin nau'i na farko wanda yake hidda mutum daga a cikin musulunci kuma yake raba mutum daga imanin shi wannan shirkai Fir'aun irin tace yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka shi lokacin da ya tara al'umma shi yace musu ana rabbukumul a'la yake ce musu ni ne ubangijin ku madaukaki kenan ya kirkire cewa shi ma yana iya halittawa shi ma yana iya taccanza al'amurra kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake taccanza al'amurra a kalkashin haka shi yasa kakkai mamaki idan an ce ma boka ko an ce ma wani dan duba an ce mishi ya hita daga musulunci an ce mishi kafiri saboda ba dan komi ba shi a karan kanshi ya yarda cewa yana iya taccanza al'amurra kai ma da kaje wurin shi koko wanda ya je wurin shi ya yarda cewa shi ma yana iya taccanza al'amurra kalkashin wannan kudirin ne da mutun zai yi Allah ya sauke mutun zai rabu da imanin shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi kama fir'aun sai yasa ya halaka a cikin ruwa idan dai ya tabbata da gaske da yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku madaukaki kenan idan dai yana da kudura akan taccanza al'amarra ruwan nan da suka zo za su halaka shi idan dai da gaske ne abin da ya faɗa to ya kamata ya musu magana ko ya musu tsawa su kasa halaka shi wannan yake nuna maka cewa ƙarya ce ya jingina ga Allah baya iya yin tasarrufi baya iya canza wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yannihi wannan abun ya faru a shirka ta bi wadda tarki hidda mutun daga cikin musulunci shine shirkun fil uluhiyya shine mutun yayi wani abu na bauta li ghairillah mutun abunda Allah subhanahu wa ta'ala ake ma sai kai ma wani bawa da sunan cewa wannan mutumin zai kusantar da kai daga Allah misali mutun ya bauta ma gumki koko ya bauta ma ya je gindin wani kabari yana mai bauta koko ya doki wani waliyi yana mai bauta yana mai sujada saboda yana tunanin wannan mutumin zai iya kusantar da shi daga Allah koko mutun ya nemi taimakon wani bawa a cikin abin da shi bawan a karan kanshi bai iya yi a duk lokacin da mutun yayi wannan abubuwan to mutun ya fita daga cikin musulunci shi Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah yake cewa kul inna salati ka ga ya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle sallata wa nuski da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ne shi kadai dan haka ba a sujuda ko ayi ruku'i ga wani sannan dan haka ba a yin yanka ga wani wanda ba Allah ba la sharika lahu baya da abokin tarayya wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin hakan aka mun umarni da in yi musulunci sannan kuma ni ne mutun na farko a cikin musulmai haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku wa'anda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wabtahu ilayhi alwasila sannan ku nemi taimakon Allah ku nemi taimakon Allah ya agaza muku ba wasu ba za ku je kuna yi mayanka ko kuna bauta musu ko kuna bauta makabari ko kuna musu sujuda dan cewa su biya muku bukatunku ko ku su kusantar da ku daga Allah abu na uku wanda yana fitar mutun daga cikin musuluncin shi na shirka shine shirkun fil asma'i was sifat mutun yayi shirka a cikin sunayen Allah mutun ya zan kijin cewa akwai wani suna na Allah wanda wani mutun yana iya daukar wannan sunan koko mutun ya zan ki kudurta cewa akwai wata sifa ta Allah akwai wani mutun mai hannu ko akwai wani mutun mai idanu ko akwai wani mutun mai kafafuwa irin na Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi amma shi kadai yake banta da wannan sifofin ba tare da bayan shi ba a duk lokacin da mutun ya kudurta cewa wani mutun yana kamanceceniya da Allah ko a wajen suna ko a wajen sifa to shi ma wannan yana daga cikin shirka wadda tana hitar daga da mutun daga cikin musuluncin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara mana wannan kalolin na shirka a cikin hadisin shi wanda lokacin da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi menene shirka shine yake cewa an taj'ala lillahi niddan ka sanya ma Allah abun kamanceceniya ka sanya ma Allah wani mutum wanda zai yi kamanceceniya da shi a cikin abun da Allah ne subhanahu wataala kadai yake da kudura akan wannan abu kenan wannan nau'ika ne guda uku wanda malamai suka zana cewa duk mutumin da yayi shirka yayi irin wannan abubuwan guda uku to yayi shirka babba wanda Allah subhanahu wataala ya tanada mata uqubar shiga a wuta kuma mutum wanda Allah subhanahu wataala ya sai wannan shirkai kuma ya shiga wuta to babu zancen ya huto zai dawwama a cikin wannan wutan Allah yake cewa innahu man yushrik billah lalle duk wanda ya hada Allah da wani faqad harrama Allahu alaihi aljanna haqiqa Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu an-nar sannan wuta ita ce makomashi wa ma lidh-dhalimin min ansar sannan az-zalimai ba su da wani mutum wanda zai cece su a gobara na tashin alkiyama. Sannan wannan nau'ika na shirka da muka zana guda uku suna bata aiki, aikin da kai na shekara 10, aikin da kai na shekara 20. Idan dai mutun ya kudurta irin waɗannan abubuwan da muka zana, to za ta rushe mishi aiki, zai tashi a ranar tashin alkiyama tamkar bai taba yi ma Allah bauta ba. Allah yake ce ma, Allah yake ga ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka, a hakikanin gaskiya mun yi maka wahayi, wa ila alladhina min qablik, da annabawan da suka wuce ka, la in asrakta, idan dai hakka hada Allah da wani, la yahbatanna amaluk, aikin ka zai lalace, wala takunanna min alkhasirin, sannan zaka kasance a cikin waɗanda suka yi asara a ranar tashin alkiyama. Allah yake ce ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam, balillah fa'bud, Allah ne kadai ya kamata ka bauta ma, wa kum minash shakirin, sannan ka kasance cikin masu godiya. Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ka sannan ya arzuta ka, to menene zaka ma Allah ka tabbatar mushi da cewa lalle ka gode akan wannan ni'imar da yayi maka, shine ka bauta mai shi kadai ba tare da ka gwama shi da wani ba a cikin bauta. Sannan akwai kaso na biyu na shirka wanda shi ba ya hudda mutum daga musulunci gaba daya, amma dai mutum ya yi zunubi mai girma kuma sannan zai bata maka iya wannan aikin da kai a lokacin da kai wannan shirka. Yana daga cikin shirka wadda ba ta hitar mutum daga musulunci shine mutum ya yi rantsuwa da Allah wanda ba Allah ba, kamar mutum ya ce ya rantse da tarnatsa, ko ya rantse da doguwa, ko ya rantse da wani abu da ya kama da haka. A duk lokacin da mutum ya rantse da abun da ba Allah ba, idan dai ya kudurta cewa wannan doguwai ko wannan shehin da ya rantse da shi yana iya yi mishi abun da Allah ba zai iya yi mishi ba, to wannan mutum ya rabu da musulunci shi. Amma idan subuta baki ne, idan irin mutum ya saba ne ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba, to wannan ba a cewa ya huta daga musuluncin shi, amma dai ya yi zunubi mai girma. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan, duk mutumin da zai yi rantsuwa, fal yahlif billah, to ya rantse da Allah aw li yasmut, koko yayi shiru. Yana daga cikin nau'i na bi na shirka wanda bai hidda mutum daga musulunci mutum yayi wani abu sai ya ce masha Allahu wa shi'ta, in ba dan da Allah ya so ba da kai kuma ba dan Allah ba, ba dan kai ba da kaza ya faru, ba dan Allah ba, ba dan kai ba da yau gidana an kwana da yunwa, ko ba dan Allah ba, ba dan kai ba da yau na rasa kakaza ni. Wannan duk lokacin da mutum yayi wannan, mutum yayi shirka karama wanda ba ta hidda shi daga musulunci, amma dai mutum yayi zunubi wanda yake zunubi ne mai girma. Wani bayahude ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce manzo Allah, innakum tushrikun, kuma da kuke cewa mu yahudawa muna shirka, kuma kuna shirka. Yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbanka suna cewa masha Allahu wa shi'ta, abinda Allah ya so kai ma ka so, ko ba dan Allah ba, ba dan kai ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabban shi da su ce haka nan, sai ya ce musu fa amarahumun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya umarce su da cewa idza aradu an yahlifu, idan sun so su yi rantsuwa, an yaqulu wa rabbul ka'aba, su ce mun rantse da ubangijin ka'aba, wa yaquluna, sannan manzo Allah ya ce musu masha Allahu thumma shi'ta, kace in ba dan Allah ba sannan kai, ko ba dan Allah ba sannan kai, ko ba dan taimakon Allah ba sannan taimakonka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabban shi su zanki cewa haka nan, saboda kan mutun ya hada wani da Allah a cikin ibada. Yana daga cikin nau'i na uku wanda na shirka wanda baya hudda mutum daga musulunci amma zai bata mushi aikin shi, shine mutum yayi riya. Mutum ne yana sallah, a lokacin da yaga wani ya shigo sai ya kama jikin shi ya zanki karanta Qur'ani yana rerawa, koko ya jawo sama inda za a gane cewa ya iya karatu, koko mutum wata sadaka ce zai yi, ba zai baka ba sai ya bari kun hadu cikin al'umma kuna zamne, sai ya hiddo wannan abun ya mika maka, ba dan komai ba, saboda mutane su ga cewa yayi aiki na lada ko ku yayi riya to a lokacin da mutun yayi wannan zai bata mushi wannan aikin idan sallah ce kai ka sa riya a cikin ta to Allah ba zai karba ba ranar tashin alkiyama Allah zai ce ina wa'annan mutanen da kuke yin aiki dan su gani to ku je su ba ku lada Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bada lada akan aikin da aka yi riya akan shi ba Allah yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake so ya hadu da ubangijin shi lami lafiya lau duk wanda yake so ya hadu da ubangijin shi ya bashi lada aikin da yayi faly'amal 'amalan salihan to yayi aiki mai kyau wala yushrika bi ibadati rabbih ahada sannan kai yayi ma Allah shirka a cikin wannan bautai kai yayi riya dan a gane cewa shi mai taimaka ma al'umma ne kai yayi riya dan a gane cewa shi ya iya karatun qur'ani kai yayi riya dan a gane cewa shi ya iya sallah a duk lokacin da mutum yayi wannan riya a cikin aikin shi to wannan riya za ta bata mushi aikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar manzo Allah yake ce masahabban shi inna akhwaf ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar ash-shirku al-asghar yake ce ma sahabban shi yana daga cikin abun da nake tsoro gare ku shine yin shirka karamar shirka sahabban manzo Allah suka tambaye shi wa mashirkul asghar menene shirka al karama manzo Allah yake cewa ar-riya'u ita ce riya kai aiki dan mutane su ga cewa kai mai yin aiki ne Allah yana cewa manzo Allah yake ga masahabban shi cewa yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yawmal qiyama Allah da ya ce ma mutanen da suke yin riya a ranar tashin alkiyama idza juziyan nas a lokacin da aka ba kowa ladar shi sai Allah ya ce ma mutanen da suke yin aiki ba dan shi ba izhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya ku je a wajen wa'anda kuke yin ibada kuke yin sadaka kuke yin wani abu na alkhairi dan su ga kuna yi a duniya fanzuru Allah ya ce musu ku je wajen su hal tajiduna indahum jaza shin ku za su ba ku lada za ku sakan za su sakan ka muku da abinda kuka yi domin su ga cewa kun yi Allah subhanahu wataala zai barranta da su yace su je wajen wa'annan su ba su lada a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa yaqulu Allahu azza wa jal Allah madaukakin sarki yake cewa man amila li amalan duk wanda yayi mini wani aiki a cikin ayyukan da na sanya ayi ashraka fihi ghairi ya hada ni da wani a cikin wannan aikin yayi dan wani ya ga cewa lalle shi ya iya fa huwa lahu Allah ya ce wannan aikin da kai ko wannan sallah ko wannan sadakar da kai to ta wannan mutumin ce da kai dan ya ga cewa kai me yi ne Allah ya ce wa ana minhu bari ni na barranta ba nusu kuma ba na ba da lada ba akan wannan aikin wa ana aghnal aghniya wa an shirk Allah yake cewa ni nahi masu wadatuwa wadatar a gama ni tare da wani a cikin bauta fa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu azza wa jalla amalan Allah ba zai taba karban wani aiki ba ko yaya wannan aikin yake fihi mithqalu dharratin min riya'in a cikin wannan aikin akwai daidai da ƙwayar zarra na riya kenan aikin da za mu yi mu yi kokarin cewa mun ga mun yi wannan aikin domin Allah muna kwadayin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai bada lada shi zai ba mu lada akan wannan aikin da muka yi a Umar ibn al-Khattab ya tardo wani mutum yana sujuda yana miƙe tsarar bayan shi yana miƙe wuyan shi yana sujuda da kyau Umar ibn al-Khattab yake ce mishi ya sahibar raqba ya kai wannan mai miƙe wuyan shi yake ce mishi irfa raqabatak yake cewa ka daga wuyanka laysal khushu'u fir riqabi yake cewa ita nutsuwa ba tana daga cikin miƙe wuya bane a wajen ruku'i yace innamal khushu'u kadai ita nutsuwa a cikin sallah fil qalbi tana cikin zuciya ne haka al-Imam al-Bahili ya tardo wani mutum yana sallah a cikin masallaci sai mutumin nan yayi sujada lokacin da yayi sujada sai yake ta kuka a cikin sujada kowa yana jin kukan da yake yi al-Imam al-Bahili yake ce mishi anta law kana hadha fi baitik yake ce mishi kai wannan kukan da kake inda a ce a gidanka ne da yafi ba dan komai ba saboda a ga cewa an yi aiki domin Allah subhanahu wataala kenan wannan shine ke nuna mana cewa da abinda mutum zai yi yayi kokarin cewa yayi shi dan Allah idan baka yi dan Allah ba to kai wahalar banza Allah subhanahu wataala ba zai bada lada ba akan wannan aikin wannan nau'in da muka zana na shirka na karshe ba su hitar mutum daga musuluncin shi ba a cewa ka rabu da musuluncinka amma dai mutum yayi wani laihi mai girma wanda zai bata mishi aikin shi a gobe ranar tashin alkiyama mala yake cewa wad dalilu kaman mun tambayi mala to abinda ka gayi akwai dalili shine yake ce maka dalili shine Allah yake cewa wa annal masajida lalle masallatayya na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan kakku kira wani tare da Allah a cikin wa'annan masallatayyan na Allah anan da Allah yake cewa wa annal masajida lillah almasajid sai yazo nan da fatha shine malamai suke cewa ai yana komawa ne ga magana Allah ta farko da yake cewa qul uhiya ilayya kace lalle an mun wahayi sai ya zamanto cewa qul uhiya ilayya lalle kace an mun wahayi annal masajida lillah lalle masallatayya na Allah ne haka wasu malaman tafsiri suke ganin wannan aya siyaqin zai doka al-khalil shi kuma yana ganin cewa idan aka ce al-masajid ay wa li'anna al-masajid lillah saboda masallatayyan na Allah ne wal muradu abinda ake nihi da masallatayna shine al-buyutul lati tabniha ahlul milali lil ibadati shine gidajen da masu addinai suke ginawa domin yin bauta al-khalil yana ganin cewa wa ay li'anna al-masajid lillah saboda wannan gidaje da ake ginawa masallatayya na Allah ne bai kamata a hada wani daga da Allah ba a cikin bauta a cikin wa'annan masallatayya haka al-Imam al-Hasan yake cewa arada biha kullal biqa'i da aka ce al-masajid ana nihin da shi dukkanin ƙasa dukkan inda ya samu mutum zai yi sallah kuma sallar shi ta karbu koda masallaci ne koda wurin ba masallaci bane ba dan komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aina ma kuntum fasallu duk inda kuka samu kanku masallaci ne ko ba masallaci bane manzo Allah yake cewa ku yi sallah fa aina ma sallaitum fa huwa masjidun manzo Allah yake cewa duk inda kuka yi sallah to wannan wurin masallaci ne ba dan komai ba saboda rukhsar da Allah subhanahu wataala yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ju'ilat liyal ard haka Allah madaukakin sarki ya sanya mini ƙasa ta kasance masjidan ta kasance wurin yin sujuda ne wa tuhuran sannan kuma ƙasa ta kasance tsarki ne a gare mu haka sa'id ibn al-musayyib yake cewa arada bil masajid al-a'da allati yasjudu alaiha al-abd ana nihin masallatayya shine gabobin da mutun yake yin sujuda da su kenan wannan gabobin da mutum yake yin sujuda da su wanda su ne kafafuwan shi da tafafukan hannuwan shi sannan da huskar shi shine malaman tafsiri suke Sa'id ibn al-Musayyib yake ganin wannan gabobin da Allah ya halitta maka to bai kamata ka yi ma wani sujada ba da su bai kamata ka rissina da wannan gabobin da Allah ya yi ma ba domin gaida wani ba dan komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati umirtu an asjuda ala sab'ati a'zim yake cewa an umarce ni da in yi sajada akan wasu gabobi na guda bakwai manzo Allah yayi nuni aljabha yan nuna huskashi wa ashara biyadihi ila anfihi yan nuna daga huskashi zuwa hancin shi waliyadain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna hannuwan shi war rukbatayn da guwawun shi wa atraf alqadamayn da in yatsun shi na kafahuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Sa'id ibn al-Musayyib yake ganin cewa abunda ake nufi da masajid anan sune wa'annan gabobin da Allah subhanahu wataala ya halitta ma mutum kenan bai kamata a ce mutum yayi sujada da wa'annan gabobin ba ga wani Allah wanda ba Allah ba haka Ibn Abbas yake cewa abinda ake nihi da al-masajid hunnan shine al-qibla al-qibla da Allah yake cewa duk inda mutun ya kasance ya kalli al-qibla ibnu abbas yana ganin al-masajid ana nihin da shi al-qibla saboda duk wanda zai yi sallah yana kokarin cewa yaga ya huskanci al-qibla ne amma jumhurun malamai sun tafi cewa al-masajid ana nihin da shi masallataiya wa'anda ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wa'annan masallataiya malamai suna ganin cewa bai kamata ba a hada wani da Allah a cikin wa'annan masallataiya abu nabi da Allah yake cewa wa'annal masajid lillah lalle gabbobi koko lalle masallatai na Allah ne da Allah yake cewa lillah idafan da aka yi talam zuwa ga Allah idafatu tashrifin wa takrim an yi wannan idafan ne ba dan komai ba saboda a nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala a nuna maka daukakar Allah subhanahu wa ta'ala da shi kadai ne ya tantanta a ce an bauta ma a cikin wa'annan masallatan da aka gina domin sallah abu na uku al-masajid su masallatai koda sun kasance na Allah ne saboda wa'annal masajid lillah a duk lokacin da ka gina masallaci wannan masallacin ya tashi daga naka ba za ka zo ka ce a rihe lokaci kaza ba ba za ka zo ka ce a'a da suwana su ya kamata su yi sallah a ciki wana da wana bai kamata su yi sallah a ciki ba a duk lokacin da ka gina to wannan masallaci ya hita daga hannunka ya koma na Allah malamai suna ganin cewa koda an ce masallatai na Allah ne to babu laihi a jingina wannan masallacin ga wani mutum ba dan komai ba saboda a gane sai a ce misali a ce masallacin su Malam Hassan ko a ce masallacin Alajuwani ko a ce masallacin Hajiyawanci ba wai ana nihin ba ya tashi daga na Allah ya koma na ta a'a malamai suna ganin idan dai dan aikwatamce ne to babu laifi a ce masallacin wani ko a ce masallacin Alajuwani ba dan komai ba saboda a gane cewa wannan masallacin nashi ne aikwatamce da shi abu na hudu da malamai suke fada a kalkashin wannan ayat wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahadan suke cewa masallaci koda na Allah ne ba a yin wani abu sai ambatan Allah ko ba a yin wani abu sai sallah to babu damuwa babu matsala wani mutum yaga zai kyautata ma mutane ya raba musu kudi misali wani ya ce zai yi zakka sai ya ce a hada a wannan masallacin mutane su zamna ya ba su zakka koko wani mutum zai raba kudi sai ya ce babu matsala gobe a hada a wannan masallacin karfe kaza zai raba ma mutane wannan alkhairin malamai suna ganin wannan babu matsala idan an yi haka sannan malamai suna ganin koda masallaci na Allah ne za a iya kawo abinci wanda ya ji yana iya kawo abinci misali bayan sallar magriba ka zo ka aje wanda ya zo yana bukata ya iba ya ci koko a cikin azumi ka kawo abinci abin sha ko abinci a zamna a ci a cikin masallaci malamai suna ganin cewa babu matsala idan an yi haka a cikin masallaci wa yajuzu habsul gharim fiha haka malamai suna ganin idan lokacin da ana yaki ne abokin yaki idan an kamo shi wanda aka kamo a wurin yaki za a iya darme shi a masallaci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya kamo wa'ansu daga wa'anda aka kamo daga cikin yaki ya darme su a yakin din masallaci wa rabtul asiri fiha wan nawmu fiha malamai suna ganin cewa babu matsala ayi kwana a cikin masallaci an kare sallar azhar kai shi kana bukatar ka dan huta malamai suna ganin babu matsala ka dan kwanta ka huta a cikin masallaci wa sukuna almarid fiha malamai suna ganin babu matsala mutumin da baya lafiya misali a ce masallacin gidanka yana kusa ga masallaci daki guda ne gare ka da kai da iyalinka tunda safa idan ka tashi ka huta sai dare in ka dawo manzur shin lahi ya kama ka babu inda zaka zamna kai jinya malamai suna ganin babu matsala sai a samu wani dan rido a yanka maka a cikin masallaci ka zamna nan kai jinyarka har lokacin da Allah ya baka lafiya ka tashi ka kara gaba saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka hijira daga Makka zuwa Madina ana ce musu ahlus suffa wanda su ba su da gidaje ba su da kudin da za su yi gini ba su da kudin da za su azabuka haka aka zo a cikin masallaci aka yayyanka mu kowa aka sa rido aka kewaye haka suke rayuwa a ciki da su da iyalinsu malamai suna ganin cewa duka wannan babu matsala wa fathul bab lil jari ilaiha malamai suna ganin babu matsala a yi ma masallaci kohohi da yawa misali a ce nan gidan liman ne malamai suna ganin to babu matsala a wasa koha wadda liman da ya huto ko ko wani wanda yake bisa wannan hanyar da ya hito zai shiga masallaci yasa kuke gani idan an zo masallaci ana yin koha hudu ana yin biyar daidai iya abin da ya sauƙaƙa ba dan kun ba saboda duk wanda ya taho zai samu saukin shigowa a cikin masallaci duka waɗannan malamai suna ganin babu matsala idan mutun ya koma a cikin suratul bara'a da cikin suratul nur akwai wasu ayoyi da malamai sun yi bayani yadda ake mu'amalantar masallaci abu na biyar da malamai suke bayani akan wannan aya wa annal masajida lillah shine da Allah ya ce falata da umma Allah ahadan ka a kira wani a cikin masallaci wanda ba Allah ba wasu malamai suna ganin tawbihu lil mushrikina fi du'a'ihim ma Allah ghayruhu fil masjid al haram wasu malamai suna ganin cewa tsawace da hani da Allah yayi ga mushrikan larabawa lokacin da suke zuwa suna bauta mu gumakansu a cikin masallaci al masjid al haram masallaci mai alfurma mujahid a kalkashin wannan gaba falata da umma Allah ahadan yake ganin cewa kanat al yahudu wan nasara idza dakhalu kana'isahum yace yahudawa da nasarawa sun kasance idan suka zo wurin bautarsu idan suka zo coci asharaku billah sai su bauta ma Yesu almasihu su yi shirka da Allah fa amara Allah nabiyahu sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu imani an yukhlisu lillahi da'awa idza dakhalu almasajid kullaha sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu imani cewa idan sun zo masallaci to kasu irin abinda yahudawa da nasarawa suke yi ya kamata su tsantsance bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan malamai suna ganin cewa wala tattakhizuha huzwan malamai suna ganin cewa ka a doki masallaci wurin wasa koko wurin wargi wa matajir koko a doki masallaci wurin kasuwanci mutum ya tashi masallaci ya ce yana tallan maganin zahin shi ko yana tallan maganin estoma wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan wa majlisan sannan bai dace a ce mutane sun doki masallaci ba majalisarsu a ciki za ku zamna ku yi hira a ciki za ku zamna ku dora shayi a ciki za ku zamna ku yi rayuwarku ta duniya bai kamata a doki masallaci ba wurin rayuwa da wurin holewa da wurin hutawa wala turuqan malamai suna ganin cewa bai kamata mutum ya doki masallaci ba hanyar shidabi a wurin da za a kewaye a ce wannan masallaci ne ko da ba a gina ba mutane suna sallah biyar a ciki malamai suna ganin bai kamata ba mutum ya maida wannan masallacin ko wannan wurin da ake sallah ka maida shi hanyarka yanda ka zo bu da moto za ka wuce idan da kafa ka zo za ka tsallaka ka wuce malamai suna ganin ka sake hanya wannan shi ne girmamawa ga wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ake bauta ma a ciki wala taj'alū lighayrillāhi fīhā nasībān malamai suna ganin cewa bai kamata a sanya ba wani ya zamanto yana da kaso a cikin masallacin Allah a zo alaka hoton wani ko a zo alaka wani abu na wani ana ganin cewa shi ma ya cancanci alaka shi a cikin wannan masallacin an rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul bukhari yake cewa man nashara dallatan duk mutumin da wani abun shi ya bace ya zo masallaci dallatan fil masjid duk mutumin da wani abun shi ya bace sai an kare sallah sai ya tashi ya ce muna cikiyar kaza shekaran jiya an shigo an muni sata ko jiya da nazo montirki ta bace a masallaci duk mutumin da dai wata cigiya a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ce ma wannan mutumin la raddaha Allahu alaik ka Allah ya saka ga wannan abun da kake nema duk mutumin da ya tashi a masallaci yana cigiya manzon Allah ya ce ku ce mushi ka Allah ya maida maka abun da kake cikiya fa innal masajid lam tubna li hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita shi masallaci ba a gina shi bane ba saboda azo a zanki cikiya abun da ya bace a waje ko azo a maida shi wurin hira ko a maida shi hanyoyi manzon Allah ya ce duk mutumin da ya haka mushi mugu addu'a ku ce mushi ka Allah ya maida maka da abun da kake nema abu na shidda da malamai suka hakaito a kalkashin wannan aya wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahadan lalle masallataiya na Allah ne kakku kira wani ko kakku gama Allah da wani a cikin wa'annan masallataiya malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ladabi na shiga masallaci Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya zo shiga masallaci zai fara sanya kafar shi ta dama qaddama rijlahu al-yumna dan Allah sai ya doki kafar shi ta dama sai ya fara zirata a cikin masallaci sannan sai manzon Allah ya ce wa annal masajida lillah sai manzon Allah ya ce lalle masallataiya na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan kakku kira wani tare da Allah a cikin wa'annan masallatayya sannan manzon Allah sai ya ci gaba da addu'a ya ce Allahumma ana abduka sai manzon Allah ya ce ya Allah lalle ni bawanka ne wa za'iruka kuma na ziyarce ka a cikin masallacinka wa ala kulli mazurin haqqun manzon Allah yake cewa kuma akan duk wani mutum da ya kawo ziyara yana da haƙin a karrama shi yana da haƙin a bashi wurin zama yana da haƙin a bashi abin da zai sha yana da haƙin a bashi abin da zai ci idan ya samu manzo Allah sai ya ce wa ala kulli mazurin haqqun sai manzo Allah ya ce akan duk wani mutum wanda ya kawo ziyara yana da haƙi manzo Allah ya ce wa anta khairu mazurin sai manzo Allah ya ce ya Allah kai ne kai alkhairi kai ne kai duk wani mai karamci karamci idan an kawo maka ziyara fa as'aluka manzon Allah sai ya ce ya Allah ina roƙonka bi rahmatika da rahamarka an tafukka raqbati minan nar manzon Allah sai ya ce ya Allah ina roƙonka da rahamarka ka intani daga wuta ka inta wuyana daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan zai hito idan zai fito daga masallaci sai ya fara hidda kafashi ta hagu ya shigo da ta dama sai hita sai ya fara jefa kafashi ta hagu idan ya hita daga cikin masallaci sannan manzon Allah kuma sai ya yi addu'a sai ya ce Allahumma subba alayya alkhaira sabban sai manzon Allah ya ce ya Allah ka kwaranyo mana alkhairi kwaranyarwa wala tanzi' anni salihan ma a'taitani abadan sai manzon Allah ya ce ya Allah abunda ka bani na alkhairi wanda nake amfanuwa da shi ya Allah kada ka amshe shi daga gare ni Allah ya baka gida Allah ya baka mota Allah ya baka abun hawa Allah ya rufa ma asiri Allah ya baka mata Allah ya baka ƴaƴa shine manzon Allah sai ya addu'a ya ce wala tanzi' anni kada ka zari dan abun da ka bani na rayuwar duniya wanda ina jin dadin shi ma a qaitani abadan ya Allah kakka zari ni'imar da kai yi mini abadan ha abada wala taj'al ma'ishati kaddan dan Allah idan ya zira kafashi ta hagu zai hita daga masallaci yana roƙon Allah ya ce la taj'al ma'ishati kaddan kada ka sanya rayuwata ta zamanto cewa kunci ne kada ka sanya rayuwata ya zamanto cewa da kyar nake sha da kyar nake ci da kyar nake samu in yi abubuwa na bukatar rayuwa waja'alli fil ardi jaddan dan Allah yana yin addu'a sai ya ce ya Allah ka sanya mana arziki a cikin rayuwata ta duniya ko ku ya Allah ka yanka mana arziki mai gwabi arziki mai yawa a cikin wannan kasar taka wannan ko shakka babu addu'o'i ne wanda ya kamata a ce mutum ya neme su ya harnace saboda idan muka lura cewa addu'o'in sun tattaro dukkanin abin da muke tsoro na rayuwar mu ta duniya Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya inta shi daga wuta Allah ya kwaranyo mishi arziki kwaranyarwa Allah subhanahu wa ta'ala kada ya amshe abin da ya bashi na jin dadin rayuwar duniya sannan ka Allah ya sa rayuwar shi ta zamanci kunci ne sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka mishi arziki wanda zai ci har ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi rayuwar shi ashe masallaci wuri ne wanda Allah kadai ake bauta ma bai kamata a hada wani da Allah ba ko alaka wani foto ko alaka surar wani mutum a cikin masallaci ko ko a zo a gina kabari akai ana bauta mu wannan kabarin Allah yake cewa wa annal masajida lillah lalle masallataiya na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan kakku kira wani wanda ba Allah ba a cikin wa'annan masallataiya wannan shine abinda malam yayi mana bayani a galkashin wannan abun nabi wanda ya kamata a ce kowanne musulmi da kowace musulma sun sani cewa bayan ni'imar da Allah yayi maka ta aihuwa bayan ni'imar da Allah yayi maka ta arziki duk kana cikin cikinka tun baka hito ba da abun da zaka cika rayu hakka rasu to Allah bai yarda ba kuma ka hada shi da wani bauta wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ko a rayuwar mu ta duniya idan zaka dauki misali ba zaka yarda ba a ce danka yana girmama wani fiye da kai bayan kai ke baya ci kai ke baya sha kai ke kula da shi ba zaka yarda a ce matarka ba tana hada haƙƙin ka tare da wani a zamanin a ce kwanan da zaka ci abinci shi za a zuba ma wani abinci shin hudar da zaka kwanta wani zai zo ya kwanta tabbas idan haka ya faru to sai abun da Allah ya zaka iya rabuwa da ita komai yana iya faruwa to haka ka misalta ka gani ya yake da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yayi maka abubuwa wanda ko kamantacce ne ya ma ba ai kenan Allah ba zai taba yarda cewa ba wani ya gwama shi a cikin bauta wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya alƙawalin cewa duk mutumin da ya rasu duk mutumin da ya mutu ya je ma Allah ba ya shirka Allah ya yi alƙawalin cewa wannan mutumin koda ƙananan zunuban ya sun saya shiga wuta to tabbas ko ba zai dawoma a ciki ba za a hiddo shi a wanke shi a kai shi aljanna mutumin kuma da ya rasu Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu yana yi ma Allah shirka to wannan mutumin zai shiga a wuta sannan ba zai taba jin dandano ko kamshi na aljanna ba a nan lokacin mu yazo abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.